Slušaj ma, i ta širin zaboni. Suhano ten shirin, khanda hoya dilnishin. Biya bu sabte, ayla ba koi shirin.
Ayla ba koi shirin, ohla ba koi shirin.
Suchay ma.
Shirin zaboni.